الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ƴan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukan mu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata ash-shaykh al-imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 23 ga watan jumada al-ula hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 17 ga watan 12 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 43 mai suna albakariya darasi na yau zamu tashi makamar da ke bayanta qala al-musannif rahimahullahu ta'ala المقامة الرابعة والأربعون الشتوية ما لم الله يجيك أنسنا فتاة وأن مقامة شيتا أربعين دهدو ودى أكي كيران تدسونا الشتوية تاكي دنغني ني إزوا الشتاء معنا زامني واندي كي نسني دومين واسي كلمومي دي إزو دسو أشكي مقامر wanda kowace kalima daga cikin kalimomin sunaye ne wanda yake na lokacin sani haka al-harith ibn hammam al-harith dan hammam ya hakaito annahu qala shi yake fada ashautu fi laylatin dajiyati al-zulami fahimati limami ila narin tudramu ala alamin wa tukhbiru an karami al-harith ibn hammam ya hakaito yake fada a shautu yace na nufaci fi laylatin dajiyati al-zulami a cikin wani dare wanda yake mai tsananin duhu lafazin az-zulam jami'i ne na zulma zulma duhun dare haka nan lafazin dajiya minad dujani ad-duja wato duhun dare kenan shine yace fi laylatin dajiyati qulani a cikin wani dare wanda yake mai tsananin duhu fahimati limani wato me baki kirinkin al-limam wato tukkuwar kai lafazin al-limam jam'i ne na limma idan aka ce limma gashi na kai wanda yake zubowa har izuwa ma'ana fatar kunne shine ake kira limma gashin kai da yake zubowa har izuwa fatar kunne shine yace fahimati limani wato me baki kirinkin al-limam wato shine tukkuwar kai kenan menene yake nihi da ashautu ma'ana na nufaci na nufato ila narin zuwa wata wuta fudranmu wadda ake rura ta ala alame, wato akan wani dutse. Lafazin alam mufrad ne, ma'ana dutse, jam'unsa shine a alam. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, walahul jawari munsha'atu fil bahri kal a'lam, da fadarsa wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam. Shine yace tudramu, wannan wuta ana rura ta ala alami, akan wani dutse. Wa tukhbiru an karami, ita wannan wuta tana bada labari game da karamci wanda ya hura ta, cewa mutum ne wanda yake karimi, ma'ana mai matukar kyauta. Wa kanat lailatan jawha maqrurun wa jaybuha mazrurun wa najmuha maghmumun wa gaymuha marqumun. Yace wa kanat lailatan, wannan dare ya kasance dare ne wanda jawha yanayinta maqrurun, wato mai tsananin sanyi ne. Lafazin maqrur min al-qurni, idan aka ce al-qurni shine ma'ana tsananin sanyi, sanyi wanda yake hunturu. Shine yace wa kanat lailatan, wannan dare ya kasance dare ne jawha sasanninta, ko kace yanayinta maqrurun, ma'ana mai tsananin sanyi ne. Wa jaybuha, wuyar rigarta mazrurun, wato a daure yake tab. Mi yake nihi da wannan kinaya ce game da cewa wannan wato yinin yini ne wanda yake wato mai girgije? Ka san wasu yankunan su ba a ruwa sai a lokacin sanyi. Sai ya ce wa najmuha, taurarinta magmumun, wato al'alilliɓe suke. Mi ya lillibe su shine wato girgije. Lafazin magmum min al-gaym ne, shine yace wa najmuha, taurarinta magmumun, ma'ana alilliɓe suke. Wa gaymuha, girgijanta marqumun, wato mai hauhawar juna ne. Ga ya can cikin suratul Tur, yaquluna sahabun marqum, shine yace wa gaymuha, girgijanta marqumun, ma'ana mai hauhawar juna ne. Kamar yadda can cikin wannan suratul Nur, thumma yaj'aluhu rukaman, sai yace wa ana fiha asradu min aini alhirba wala anzil jarba. Yace wa ana fiha, ni a cikin wannan dare asradu, ni ne mafi tsananin jin sanyi, min aini alhirba, game da idan hawainiya, ma'ana idan hawainiya ma na fi shi jin sanyi, saboda ita hawainiya tana daga cikin ƙwari waɗanda suke da matuƙar jin sanyi. Shi yasa kullun galibin idanunta zaka ga rana take fuskanta. Shine yace wa ana fiha, ni a cikin wannan dare asradu, ni ne mafi jin sanyi, min aini alhirba, wato game da idan hawainiya, wala anzil jarba, na ma fi akuya mai cutar ƙazuwa, wato jin sanyi. Lafazin aljarba min aljarab ne, aljarab shine cutar ƙazuwa. Idan aka ce ajrab, namiji kenan mai cutar ƙazuwa, idan ta mata ce sai a ce aljarba. Shine yace wala anzil jarba, na ma fi akuya mai cutar ƙazuwa, wato jin sanyi. Falam azal anussu ansi wa aqulu duba laki wali nafsi, yace ban gushe ba a nusu ansi, ina gaggauta wata ƙaƙƙarfar taguwata. Wa aqulu, ina faɗa duba laki, madalla da ke, ya ke wannan taguwa, wali nafsi, madalla da kaina. Ila an tabassara al-muqidu ali wa tabayyana irqali, har aka kai lokacin da shi al-muqid mai hura wannan wuta, an tabassara ali, ya hango gangan jikina. wata bayyana irƙali, ya gane gaggawar da nake zuwa gare shi ne, fanhadara sai ya gangaro daga kan wannan dutse, ya aljamaza, wato yana gudu aljamaza, ko kuma ka ce ya adu yana sassaka aljamaza wadda take matuƙa. Lafazin aljamaza nau'i ne daga cikin nau'ika na gudu, shine yace ya adu yana sauri aljamaza, sauri wanda yake ya kai matuƙa. Wani shidu murtajiza, yana sabar waka yana merirawa. Huyita min khabid laylin sari, hadahu bal ahdahu bau'un nari, ila rahibil ba'i rahbid dari, murahibin bitariqil mumtari, tarhaba ja'dil kaffi bid dinari, laysa bimuzwarrin anil zuwari, wala bimu'tamil kirami mi'khari, idhak sha'arrat turabul akbari, وظنت الأنواء بالأمطار فهو على بؤس الزمان الضاري جم الرماد مرهف الشفار لم يخلو في ليل ولا نهار من نهر وار وقت داه واري يتي هيتا أنغيشي دكي من خابد ليل يا كيمي فقمني الدري سارين ونديكي ميتفيا تدري wanda bau'un nari hasken wuta hadahu shine ya shiryar da shi zuwa wannan gu, yace kai bal a hadahu wannan hasken na wuta shine ya bayar da shi ila rahibil ba'i zuwa ga wani mutum wanda yake mailo wacin gaba. Me suke nihi da rahibul ba'i? Mutum wanda yake mai matukar kyauta, kinaya ce. Idan aka ce alba shine wato gaba, an gane ko mutum da yake ware gabansa. Shine yace ila rahibil ba'i, zuwa wani mutum wanda yake mai matukar kyauta, rahabil dari, mailwacin gida, murahibin mai lali lali bidariqil mumtari, wato da wanda yake mai huda, ma'ana in aka ce dariq shine mai zawwa a cikin dare. Shine yace bidariqi, da wanda yake mai huda, almumtari wanda yake mai neman abinci, tarhaba irin lalila nan ja'dil kaffi mai taurin hannu bidinari, wato game da kuɗi, laysa bimuzwarrin anizuwari, wannan mutumin yace ba mai karkacewa bane anizuwari, gabarin maziyarta, ma'ana duk wanda suka kawo masa ziyara baya karkacewa gabarinsu. Lafazin muzwar ga yacen watar shamsa, idza qala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin, shine yace tarhaba ja'dil kaffi, wato irin lalilalan mai taurin hannu bidinari, game da kuɗi, laysa bi muzwarrin anizuwari, shi wannan mutumin ba mai karkacewa bane gabarin maziyartansa, wala bi mu'tamil kira, kuma ba mutum bane wanda yake mai jinkirin garar baki, mai ikhari wanda yake mai yawan jinkiri, izab sha'arrat turabul aqbari, a lokacin da turabul aqbari wato ƙasa ta sasannin duniya, ika sha'arrat wato ta takure, me yake nihi da takurarta? A nan fari yake nihi, wa gannatil anwa'u, wato taurari waɗanda suke na ruwa, wa bannat suka yi ruwa bil amqari, wato game da zubar da ruwa, yace fahawa ala bu'si zamanin bari, shi wannan mutumin da kuke gani a bisa tsanani na zamani abdari, wanda yake mai fada mutum, yace jammur ramadi, mutum ne wanda yake mai yawan tokar murhu. Idan suka ce fulan jammur ramad, suna nihi mutum ne mai yawan kyauta, mai karamci, wanda tukunya ba ta sauka a gidan shi. Ai in kai ga ita toka ba ta yawa a gida, sai da wadata, yadda tukunya ba ta sauka, in wata ma ta sauka wata ake dorawa, to shine suke kinaya da mutum wanda yake mai karamci, mai yawan kyauta, mai yawan ɗaukan garan baki suke kiran shi da jammun ramadi. Shi ne ya ce jammun ramadi mutum ne mai yawan tuka ta murhu, murhafu shifari, mutum ne kuma mai wasasshiyar wuka. An gane ko? Domin kenan kada dabba a yanka ma baƙo. Shi ne ya ce murhafu shifari mai wasasshiyar wuka, lam yakhlu, wanda bai kadaita ba, bai wohinta ba filailin cikin wani dare, wala naharin ko cikin wani yini, min nahari ware, game da soke taguwa wadda take kosassa mai mai, wakati dahin ware, kuma da kyasta, wato shi ne warin wuta wadda take mai bayyana, ko cikin dare ko cikin yini, da zaran ya yi baƙo, kai tsaye daman wukar shi a washe take. Zai je ya kada dabba ya yanka masa, a hura wuta a girka masa abinci na musamman. Shi ne ya ce lam yakhlu, wato bai wohinta ba filailin a cikin dare, wala nahari ko cikin wani yini, min nahari ware, wato game da soke taguwa wadda take mai mai, wakati dahi ware, wato da kyasta, wato wuta. ثم تلقاني بمهيا حي وصافحني براحة أريحي. يجي ثم تلقاني سنوان متمن سي تريوني بمهيا دوات فسكا حي ممتكر كنيا وصافحني يهد هنودني bi rahati aryahi, da tafi na mutum wanda yake mai matukar kyauta. Waqta da ni ya jani ila baitin isharuhu tafuru wa a'sharuhu tafuru wa wala'iluhu tamuru. Yace waqta da ni sai ya jani ila baitin, izuwa wani gida, isharuhu, yace taguwansa masu ciki, ta kuro, wato sai kuka suke. Lafazin ishar su ne taguwai waɗanda suke masu ciki. Ga ya can wa'izal isharu uqilat, ta kuro, wato suna kuka. Ga ya can fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar, khuwar shi ne kukan wannan saniya kenan. Shi ne a nan ya ce ta kuro, wato suna kuka. Wa a'sharuhu, yace tukwanen gidan, tafuru, wato sai ta falfasa suke. Ga ya can idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Wa a'sharuhu, yace tukwanen gidan tafuru, wato sai ta falfasa suke. Wa wala'iduhu, kuyangin gidan tamuru, wato sai kai kawo suke domin hidima ga jama'a. Ga ya can yau matamuru sama'u maura. Sai ya ce wa mawa'iduhu, wato akusan gidan ta duru, wato sai zagaye suke a cikin jama'a. Ko ka ce wa mawa'iduhu, kaɓakan gidan, domin lafazin mawa'id jam'i ne na ma'ida. Idan aka ce ma'ida shi ne kaɓaki, ko ka ce madurguji, ma'ana katon akushi wanda ake jera kwanukan, wanda tire da ake jera kwanukan abinci a kansa. Shine yace wa mawa'iduhu, kaɓakan gidan ta duru, ma'ana sai zagaye suke. Wa bi aksarihi adiyafun qad jalabahum jalibi wa qullihu fi qalibi. Wa bi aksarihi, yace a gefin gidan adiyafun akwai wasu baki, qad jalabahum jalibi, wato abinda ya janyo su shi ya janyo ni. Wa qullihu fi qalibi, yace kuma an zuba su fi qalibi a cikin muluna. An gane ko? An zuba su a cikin muluna, ma'ana yadda nake su ma haka suke mabukata ne. Wa hum yajtanuna fakihatash shita'i wa yamrahuna maraha zawil fata'i. Yace wa hum yajtanuna fakihatash shita'i, su waɗannan baki wato sai tsinkar 'ya'yan kayan marmari na lokacin sanyi suke, ma'ana sai tsinkar 'ya'yan itace na lokacin sanyi suke. Lafazin yajtanun min al-ijtina ne, al-ijtina shine ma'ana cirar 'ya'yan itace. Wa yajtanuna wa hum yajtanuna, ko ka ce suna ci, ko ka ce suna tsinkar faki hatar shita'i, wato 'ya'yan itace na lokacin dari. Wa yamrahuna marhadawil fata'i, sai nashadi suke, irin nashadi na zawil fata'i, ma'abucin kuruciya. Kasan shi wanda yake ma'abucin kuruciya yafi kowa farin ciki da walwala da nashadi. Shine yace wa yamrahuna, wato suna jin dadi, suna walwala, marhadawil fata'i, irin jin dadi na wanda yake ma'abucin kuruciya. Sai yace fa akhadtu ma akhadhahum filis ilahi, yace sai nayi ruko da marƙasu filis ilahi game da wato jin wuta. Wa wajadtu bihim wajda famili bil ilahi, na samu game da su irin wato abinda mimayi yake samu kansa, bil ilahi wato game da giya idan ya samu. Kasan wanda yake mai maye idan ya samu giya, to jin daɗinsa da farin cikinsa ƙaruwa yake. Shine kenan anan yake kinaye cewa fa akhadtu ma akhadhahum filis ilahi, sai nayi ruko da marqasu filis ilahi wato game da jin wuta. Kenan halin da suke ciki ni ma na bi su. Wa wajadtu bihim wajda famili bittila'i, na samu game da su irin abinda mai maye yake samu, bittila'i game da giya. Walamma ansara alhasaru, wansara alhasaru, a lokacin da alhasaru wato shine kunci ya gushe, wansara alhasaru wato sanyi, wansara wato ya yayi, yace utina bi mawa'ida, sai aka zo mana da wasu kabakai, kalahalati dauran warraubati nauran, yadda ka san sansani haka suke wato dauran gazagaye. Lafazin halat jam'i ne na hala, kar mu manta ya gabata tun a cikin maqama ta farko, wa qad ahabat bihi akhlatu zumari ihabat alhalati bil qamari, shine yace utina, sai aka zo mana bi mawa'ida wato da wasu akussa, ko kace kabakai, kalhalati, yadda ka san kekasan uru, ko kuma kace yadda ka san sansani, shine ake ce masa kekasan uru, kuma shine sansani, ma'ana wannan haske da yake zagaye wata, dauran wato ga kewayo, warraubat ka ce dausayi ne, nauran wato ga hure. Wa qad shihinna bi aqimatil wala'im wa humina min al'aib wal la'im, wadannan akussa, wa qad shihinna, an cika su fal bi aqimatil wala'im, wato da nau'i nau'i na abincin walima. Lafazin wala'im jam'i ne na walima. Lafazin wa qad shihinna ga yacin fil fulkil mashhun, sai yace wa humina, kuma an kiyaye su, min al'aibi, game da mai aibantawa, wallaimi da wanda yake mai zargi, ma'ana abincin da aka zo da shi ba yadda za a yi mutum ya iya aibanta wannan abinci ko ya zarge shi, abinci ne wanda yake na musamman. Yace farafabna maqila fil bidna wa ra'ayna al-im'ana fiha min al-fidna, yace farafabna maqila fil bidna, sai muka kakkabe abinda aka fada na karin magana fil bidna game da cika ciki da abinci, kamar yadda suke fada al-bidnatu tuzhibu al-fidna, cika ciki da abinci yana tafiyar da nura da fahimta. to sai muka kakkabe wannan karin magana muka watsar da shi shine yace farafaduna sai muka kakkabe ma kila abinda aka faɗa na karin magana filibituna game da zargin cika ciki da abinci cewa alibituna tuzhibul fitna wa ra'ayna al-im'ana fiha min al-fitna muka ga cewa al-im'ana wato shine zaginewa ma'ana kai matuka game da cika ciki da abinci min al-fitna yana daga lura an gane ku sai mai lura wato zai cika cikin shi da wannan abinci karin magana kenan mun watsar da shi shine yace wa ra'ayna muka ga al-im'ana fiha kai matuka game da cika ciki da abinci min al-fitna yana daga lura daga nura da fahimta hatta izaktalna bi sa'il huqami wa ashfaina ala qadri tukami yace har aka kai lokacin da wannan iktalna izaktalna muka aunu ma kawunan mu bi sa'il huqami wato da zakka na al-huqami wato shine yawan hadidiya lafazin al-hudam jam'i ne na haban wannan hudama idan aka ce al-hudama shine ma'ana karire ya abu mutun ya hadidiye shi shine yace hatta izaktalna bi sa'il hudama har aka kai lokacin da muka auno ma kawunan mu bi sa'il hudami wato da zakka na al-hudami shine ma'ana yawanci wa ashfaina muka daukaka ala khadari tuhan tukhani a bisa hadarin cika ciki da abinci lafazin tukham jam'i ne na tukhuma at-tukhuma shine ma'ana shine cika ciki da abinci yadda yake haifar ma da mutum wato shine cuta imma kamar misali kuncewar ciki ko kuma amai da gudanawa shine yace wa ashfaina muka daukaka ala qadri tukhani a bisa hadari na cika ciki da abinci ta'awarna mashushal gamari thumma tabawwa'na maqa'idas samari shine yace ta'awarna sai muka ringa ba junan mu mashushal gamari wato shine abun goge romo ma'ana shine mishuwar ko kace guntun tsumma wanda ake goge hannu bayan gamacin abinci shine yace ta'awarna sai muka ringa ba junan mu mashushal gamari abun goge romo thumma tabawwa'na maqa'idas samari sannan sai muka zauni guraren zama na as-samari wato firar dare lafazin maqa'id jam'i ne na maq'ad gaya can wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida samai go maq'ida as-samai shine yace thumma tabawwa'na maq'ida as-samari sannan sai muka zauni maq'ida as-samari wato guraren zama waɗanda suke na hirar dare shine yace wa anna kunna naq'udu minha maq'ida as-samai faman yastami ila ana yajid lahu shihabar rasada wa akhadha kullu wahidin minna yashulu bi lisanihi wa yanshuru ma fi siwanihi kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya haɗu yashulu bi lisanihi ma'ana sai motsa harshen sa yake wa yanshuru ma fi siwanihi wato yana watsa ma fi siwanihi abinda yake cikin burgamin sa ma ada shaykhan mushtahiban faudahu mukhlawlikan burdahu yace banda wani dattijo wanda faudahu wato gefin kansa mushtahiban wato yayi fari fast ma'ana gefin kan duk yayi hurhura mukhlawlikan burdahu wato tufafinsa ma'ana sun tsufa فإنه ربب حجرة وأوسعنا هجرة فإنه شيوان ننددتيجو ربب حجرة واتو يزونا أجيف جماعة وأوسعنا هجرة يا يلو تامن كور تيوا شيوان ننددتيجو ياكو ما جيف وروان سر جماعة فَغَابَنَا تَجَنُّبُهُ الْمُلْتَبِسُ مُوجِبُهُ الْمَعْذُورُ فِيهِ مُؤَنِّبُهُ yace fagabana tajannubuhu nisantar da yema jama'a sai ya fusata mu almultabisu mujibuhu wanda abin da yasa ya nisanci jama'a ya rikita mun kasa gane menene sababin abin da yasa ya nisanci jama'a shine yace almultabisu mujibuhu abin da yasa ya ware ya nisanci jama'a ya rikita gare mu alma'zuru fihi mu'annibuhu me yi masa rarauka alma'zuru fihi abin karbar hamzari ne game da haka ma'ana duk wanda zai masa rarauka ya aibanta shi me yasa ka ware daga cikin jama'a to abin ba hamzari saboda an kasa gane kan shi me yasa ya ware ya koma gefe shine yace alma'zuru fihi mu'annibuhu lafazin mu'annib min at-ta'nib ne at-ta'nib shine ma'ana ka zargi mutun ka ringa yi masa rarauka akan abin da yayi ba daidai ba yace illa anna alanna lahul qawla wa khashina fil mas'alati al-aula sai dai cewa mu mun tausasa masa alqaula fada ga ya can wa alanna lahul hadid illa anna alanna lahul qawla sai dai cewa mun tausasa masa fada wa kashina fil mas'alati al-aula wato mun ji tsoran shine dadi wato a cikin ita wannan mas'ala wanda lafazin al-aul asali a larabci shine kari kamar yadda mas'ala ce daga cikin mas'aloli waɗanda suke na rabon gado yadda akan yi ma mas'ala aulu domin rabon kowa ya fito shine anan sai yake fada yace wa kullama rumna an yafiba kama fibna aw yufiba fima afabna a araba i'rabal illiyati anil arbalin wa tala in hadha illa asadirul awwali yace wa kullama rumna an yafiba a duk lokacin da muka nemi cewa shi ma wato ya kwararo an gane ko kama fibna kamar yadda muka kwararo a cikin wannan fira aw yufiba ko kuma ya kutsa fima afabna cikin abin da muka kutsa na zance an gane ko shine ga ya can wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala iz tufiduna fihi lokacin da kuke kutsawa a cikin sa da kuma can fima afabtum fihi azabun azim cikin suratul nur ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم شيني anan yace wato aw yufiba ko kuma ya kutsa a cikin zance wannan fima afadna cikin abinda muka kutsa na zance a araba wato sai ya kauda kai irabal illiya anil arbalin irin kauda kan mutum wanda yake madaukaki mai daraja ga barin kaskantattu watala sai ya karanta in hadha illa asairul awwalin wannan abinda kuke cikin shi na hira bai zamanto ba faci kawai tatsiniyu ne na mutanen farko thumma ka annal hamiyata hajatu thumma ka anna al-hamiyata hajatu wan nafs al-abiyata najatu ka ce ka anna al-hamiya wato jiji da kai da nuna isa hajatu wato ta motsa masa ga ya ce izja al-ladina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyata al-jahiliya thumma ka anna al-hamiya ka ce nuna isa da jiji da kai hajatu ta motsa shi wan nafsal abiya da rai wadda take miƙin kaskanci najatu wato ta gana da shi fadalafa sai ya kusantu wasdalafa ya ƙara matsowa wa khala as-salafa ya tube wannan girman kai wabazala anya talafa masalafa, ya bada iya kokarin cimma abinda ya riga ya wuce na wannan kuskure da yayi, ma'ana kaurace ma jama'a. Shine yace fadalafa sai ya kusanto, wazdalafa ya ƙara matsowa, wa khala as-salafa ya tube girman kai, wa bazala ya bada iya kokarin sa anya talafa masalafa, ya cimma abinda ya riga ya wuce na kaurace ma jama'a da yayi. Fumastar'a sama as-samir, sannan sai ya nemi aran jin as-samir, wato mai hirar dare, cewa kowa ya bashi aran kunnansa. Wanda fa'a sai ya ingizo kasailil hamir, yadda kasan zarmu wanda yake mai matukar kwarara. Lafazin hamir ga ya can, fafatahana abwaba as-sama'i bima'in munhamir, as-sail shine zarmu, ga ya can fahatama as-sailu zabada rabiya, kuma wa arsalna alaihim sail al-arim, wa arsalna alaihim sail al-arim, wa arsalna lahu wa arsalna alaihim sail al-arim. Wa asalina alaihim da sail al-arim shine yace wanda fa'a sai ya ingizo ka sailil hamir, wato kamar wani zarmu wanda yake mai matukar kwarara. Wa qala sai ya fada, indi a ajibu arwiha bila kadhibin anil iyani, indi a ajibun, indi a ajibu arwiha bila kadhibin anil ayan fakannuni abal ajabi. Yace indi a ajibu, yace ya ku jama'a abuna akwai ababan mamaki. Arwiha wadda nake rawaito ta anil iyan, game da abinda idona ya nuna mun, bila kadhibin, yace ba tare da wata ƙarya ba. Yace dan haka fakannuni abal ajabi, kumun alkunya cewa abal ajabi, ma'ana ma'abucin mamaki, ko kace uban mamaki. Ra'aytu ya qaumi aqwaman gizauhum bawlul ajuzi wa ma a'animnatal inabi, ra'aytu ya qaumi aqwaman gizauhum bawlul ajuzi wa ma a'animnatal inabi. Yace ra'aytu ya qaumi, yace ya ku jama'a, yace tabbas naga aqwaman wasu mutane, gizauhum yace abincinsu, baulul ajuzi wato fitsarin tsohuwa shi suke kwankwada, yace amma wa ma a anibnatal inabi, ba ina nufin diyar inabi ita ce giya, domin ita ma giya sukan kiraye ta baulul ajuzi, yace ba ita ba nake nufi, yace fitsarin tsohuwa shine abincinsu. Me yake nihi da baulul ajuzi? Labanul bakara, madara ta saniya. Yace wal ajuzu aidan min asma'il qamri, ajuz yana daga cikin kuma sunayen giya, dan haka yace wa ma a anibnatal inabi. Kaga in aka ce baulul ajuzi, zahirin abun wanda yake gaggawa zuwa tunani shine fitsari wanda yake na tsohuwa. To abin da yake nihi da baulul ajuzi, ma'ana madarar saniya. Kaga madara ku daman ita tana tsayawa matsayin ci da sha. Shine yace ra'aytu ya qaumi aqwaman, yace ya ku jama'a tabbas naga wasu mutane, gizauhum abincinsu baulul ajuzi, fitsarin tsohuwa, wa ma a nibnatal inabi, bana nufin diyar inabi. Kenan baulul ajuzi yace labanul bakara, madarar saniya. Wal ajuzu aidan min asma'il khamr, wa mustanina min al-a'rabi qutuhum an yashtawu firqatan tuguni min as-sagabi. Yace wa musnitina, wa musnitina, yace ya ku jama'a, yace naga musnitina, wasu mutane waɗanda suke cikin yunwa, an gane wanda shekara ta fari ta same su, musnitini min as-sanani sana ita ce shekara ta bari wa musnitina naga wasu jama'a waɗanda suke cikin yanayi na yunwa min al-a'rabi daga cikin mazauna ƙauyuka utuhumu yace iya abincin su an yashtahu khirqatan wato shine su gasa khirqatan tsumma tuguni min as-sagabi shi yake wadatar da su game da yunwa kawai tsumma suke gasawa su ci lafazin khirqa anan ba tsumma ba yake nufi alqita atu min al-jaradi wato shine garki wanda yake na fara gani ko in kace khirqa kaga zahiri abin da yake bayyana wato shine tsumma to amma ba tsumma ba yake nufi shine ma'ana garki na fara wa qadirina mata ma sa'a sunuhum aw qasaru fihi qalu dhanbu lil haqabi yace wa qadirina naga wasu jama'a waɗanda suke masu iko akan kira ababu wannan ababe mata ma sa'a sunuhum a duk lokacin da wato kira su ta yi muni abinda suka kira au qasaru fihi ko kuma suka kasa kai yadda ya kamata a yi qalu adh-dhanbu lil haqabi sai su ce laifin wato na itace laifin sai su ce na itace lafazin qadirin anan me yake nihi da al-qadir at-tabiq fil qidri me da huwa a cikin tukunya gane ko in aka ce al-qadir al-madhbukhu fiha abincin da aka dafa a cikin tukunya tukunya ita ce al-qidir in aka ce qadir kenan me da huwa a cikin tukunya to kaga wanda yake dafa abinci in aka samu matsala abinci yake da huwa laifin wa yake danganta ma wutar itacen ne ba sa ci shine yace wa qadirina kaga in ka dauki zahirin shi wa qadirina naga wasu masu iko akan kenan wata sana'a mata ma sa'a sunuhum a duk lokacin da sana'ar su ta munana ta kasa yiwa au qasaru fihi ko kuma suka takaita basu yi kamar yadda ya dace qalu dhanbu lil hadabi sai su ce laifin wato na itace wa katibina wa ma khabbat anamiluhum harfan wala qarahu ma kubbatil kutubi yace wa katibina naga wasu marubuta wa ma khabbat anamiluhum wanda da dai yatsun su bata taba rubuta harfan didi da harafi daya wala qarahu ma kubbatil kutubi kuma da dai basu taba karanta abinda aka rubuta a cikin littattafai kuma ga su wai marubuta ne yatsa su bata taba rubuta daidai da harafi daya kuma basu taba karanta abinda aka rubuta a cikin littattafai kaga abu ne wanda hankali ba zai iya dauka ba to amma me yake nihi da al-katibun al-kharazun sune badukai an gane ko domin baduku a larabci ana ce masa katib me yasa saboda yakan hada fata da fata sai ya dinki wanda daman asalin al-katibu shine ban mushayin ila shay ka hada abu da abu gudaya shi yasa ake kiran rubutu al-kitab wannan ake kiran littafi al-kitab me yasa saboda harfa ne aka hada su juna da juna shine yace yuqalu ana fada kataba siqa'a wal mazada ma'ana ya dinka salka wal mazada ya dinka burgami ai idza kharazahuma idan ya dinka su wa kataba al baglata aw in naqa idza jama'a baina shafraiha wa khaqamahuma idan ya hada tsakanin dumbarin bakin na alfadara ko taguwa wato ya daure shine ake cewa kataba kataban naqa shine yazo da wani baiti na wani mawaki da yake cewa la ta'amalanna fazariyal khalauta bihi ala qalusika waqtubha bi asyari yace karka amince ma fazariyal dan kabila ta banu fazar khalauta bihi da kaka daita da shi ala qalusika ga taguwarka yace waqtubha bi asyari yace daure bakinta da kuludu ma'ana ka sanya fata ka daure dumbarin baki وتابعين عقابا في مسيرهم على تكميهم في البيض واليلبي يتي وتابعين عقابا يتي ناغا وسما سبير غغافا في مسيرهم غمد تفير على تكميهم واتو أبسا للإيج كنسو في البيض سنة تشكين كولكولي واليلبي واتو دسلكي idan aka ce albayr wato shine kulkuli hular kwano da mayaki yakan saka akai alyalab wato shine silken yaki kamar yadda amru kulsum yake fada alainal bayd wal yalab liyamani wa asyafun yaqumna wa yanhanina alainal bayd yace wal yalab liyamani akawunan mu yace akwai kulkuli wal yalab liyamani da silke sakar yaman shine anan yace wa tabi'ina uqaban yace naga wasu masu biyar gaggafa fi masirihim wato a wajen tafiyar su ala takammihim abusa cikar su wato game da makami kenan fil baybi suna cikin kulkuli wal yarbi wato da suke to yanzu masu biyar shahu ko kace gaggafa menene abin sanya kulkuli menene abin sanya suke al-uqab anan abin da yake nufi arraya wato shine tuta ta yaki kaga in an fita fagen daga akwai tuta ta yaki wanda ake daga ta wanda mayaka duk inda ta yi nan suke shine yake nufi wa tabi'ina uqaban ba yana nufi gaggafa ba yace wa kanat rayatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama tusamma al-uqab tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kiranta da suna al-uqab ومنتدين ذوي نبل بدت لهم نبيلة فانثنوا منها إلى الهرب يتي ومنتدين ناغ وسو مزونا ذوي نبل ما أبوتا هنكلي بدت لهم نبيلة وتمي هنكلي مي درجة تتبين غريس فانثنوا منها إلى الهرب سيسك جويا متبايا إزوا غدو gane ko ma'ana mace wadda take mai daraja mai hankali da ta bayyana gare su kawai sai suka juya mata baya da gudu lafazin annabila anan ba yana nufi ba mace mai daraja mai hankali abinda yake nufi annabila aljifa wato ita ce bunga wa minhu tanabbala albayyu idza mata wa arwahun ana cewa kuma tanabbala arwahun ai yani natuna idan suka ce tanabbala albayr ma'ana raqumi ya mutu kenan ya zama bunga yanan kaga in bunga ce suka guje mata suka juya mata baya da gudu wannan kenan ma'anar daidai take amma a ce dan mace ta bayyana shi kenan su juya baya da gudu shine yace wa muntadina naga wasu mazauna zawinuhule ma'abuta hankulla yace an gane ko zawi nugulin ma'abuta hankulla in aka ce nabil mai hankali ko kuma zawi nugulin ma'abuta wato kibbau an gane ko minan nibal idan aka ce annibal kibiya nugul kenan kibiyoyi shine yace wa muntadina wato naga wato wasu mazauna zawi nugulin kenan in ka ce nugulin kama nunu nikin bamma kenan ma'abuta hankulla ko kuma wato zawi nablin ma'abuta wato kibbau kibiya badat lahumu nabila wata mai daraja da ta bayyana gare su fansanau minha ila alharabi sai suka juya mata baya zuwa gudu wa usbata lam taral bayta la atika wa qad hajjat yusiyan bila shakkin ala rukabi yace wa usbatan naga wata jama'a lam taral bayta la atika wadda da dai bata taba ganin dakin Allah mai alhurma wa qad hajjat yusiyan kuma wannan jama'a ta yi haji a gurfani a kun guyoyi ala rukabi akan guyoyi bila shakki yace ba tare da wani kokonto ba jama'a ce ya gani, wanda ita wannan jama'a da ɗai ba su taɓa ganin ɗakin Allah wanda yake da daddi, ma'ana Ka'aba, kuma wa kada hajjatu juziyya, kuma alhali ita wannan jama'a ta yi hajji suna gurfani alal rukabi akan gwiwoyinsu, bila shakkin yace ba tare da shakka ba. Kaga abu ne a ce wanda yake gurfani akan gwiwoyi kuma a ce ya je ya haji, kuma wanda ya haji a ce bai taɓa ganin Ka'aba ba? Me yake nini da hajjat juziyyan ay ghalabat bil hujja mujadilina jasina ala rukabi? Me yake nini da hajjat juziyyan, ma'ana sun yi rinjaye a wajen hujja, a wajen bada hujja lokacin da ake jayayya? Kaga in kace wa usbatan, naga wata jama'a lamtaral baital atika, wanda da ɗai bata taɓa ganin ɗakin Allah mai alhurma, wa kada hajjat juziyyan, ta yi wato rinjaye a wajen ba da hujja juziyyan lokacin da suke gurfani alal rukabi akan gwiwoyinsu bila shakke ba tare da kokonto ba, wannan babu wani kai kawo. Amma in ka ɗauki hajjat sun yi hajji juziyyan a gurfani alal rukabi akan gwiwoyi bila shakke ba tare da kokonto ba, to wannan abu ne wanda kuma hankali ba zai ɗauka ba. Sai yace waniswatan ba'adama adlajina min halabin sabbahana kazimatan min gairi mata abi. Waniswatan yace na ga wasu mata, ba'adama adlajina min halabin, bayan sun biyo dare, min halabin wato daga birnin Halab, sabbahana kazimatan wato sai suka wayi gari a kazima, min gairi mata abin ba tare da sun su wato ba tare da sun gaji ba, ba tare da wata gajiya ba, wanda ita Halab birni ne daga cikin biranen Sham, Kazima shi kuma wannan yana cikin birnin Basra, tafiya ce mai nisa, a ce su biyo dare daga Halab kuma su wayi gari a nan Kazima, abu ne wanda a wancan lokaci ba yadda za a yi, saboda babu jirgin sama, babu wata mota, babu wasu ababen sufuri masu gaggawa irin na yau, kawai raƙumma ne da sauransu. To anan me yake nihi da Kazima, ma'ana da wannan shine yace fi Kazima fi hazal mawdi min kazimil gaizi, ma'ana haɗi fushi, ga yacin wal kazimina al gaiza wal afina anin nas. Kaga in ka ɗauke shi wani suwatan, na ga wasu mata, ba'ada ma adlajina min halabi, bayan sun biyo dare daga birnin Halab, sabbahana sai suka wayi gari, kazimatan suna masu haɗi fushi, min gairi mata abi ba tare da wata gajiya ba, to wannan ma'ana tana iya zuwa daidai. Amma in ka ce kuma sun wayi gari a Kazima, to wannan kuma abu ne wanda hankali ba zai iya ɗauka ba, domin tafiya ce mai nisa. Wa mudlijina sarau min ardi kazimatin fa asbahu hina la hasbuhu fi halabi, yace wa mudlijina, na ga wasu mazaje da suka biyo dare, sarau yace sun taho, min ardi kazimatin tun daga kasar Kazima, fa asbahu hina la hasbuhu fi halabi, sai suka wayi gari a birnin Halab lokacin da asuba ta bayyana. Shine dai kamar ma'anar wancan tafiya ce wadda ba yadda za a yi ta yiwu a cikin wannan ɗan lokaci. Me yake nihi anan fi halabin, ay asbahu yahlibuna al-labana, sun wayi gari suna tatsar madara. Kaga in kace wa mudlijina, na ga wasu mazaje da suka biyo dare, sarau min ardi kazimatin, wanda suka taho daga birnin Kazima, fa asbahu sai suka wayi gari, fi halabin game da tatsar nono, hina la hasuhu, lokacin da asuba ta bayyana, kenan wannan abu ne wanda yake a fili. Amma in ka ce fi halabin suka wayi gari a Halab, to wannan kuma tafiya ce wadda ba za ta yi ba. Wa yafi allam yulamis qattu ganiyatan shahadtuhu wa lahu naslun min al-aqibi, yace wa yafi an, na ga wani matashi, lam yulamis qattu ganiyatan, da dai bai taba shafar ganiya, mace wadda take kyakkyawa, wadda ta kai matuka a wajen kyawu, wadda ba ruwanta da wani sanya kwalli da wani jangira da wani jambaki kyawun da Allah ya mata ma ya wadace ta idan suka ce ganiya wadda ba ta bukar wani kwalliya da wani shahe-shahe da wata huda yace shahattuhu yace na ganshi shi wannan matashi wala hu naslun min al-aqibi wato yana da ƴaƴa min al-aqibi wato na zuri'ar shi gashi da ƴaƴa da jikoki shi kuma da dai bai taba shafar mace ba lafazin annasulu hahuna yace al'adu shine gudu sauri kenan qala ta'ala wa hum min kulli hadabin yansilu da can ne yace hatta iza futihat ya ajuju wa maajuju wa hum min kulli hadabin yansilu yansilu shine ma'ana gaggawa wal aqib anan yace mu'akhirul qadami wato shine karshen diddige kaga in ka dauke shi a ma'anar wa yafi annaga wani matashi lam yulamis qaddu ganiyatan wanda da dai bai taba shafar mace kikkiawa shahadtuhu na ganshi walahu nasl yana gudu min al-aqibi wato da diddigen sa to wannan kaga ma'ana ta kutufili wa sha'iban ghayra mukhfil lil mashibi bada fil badwi wa hawafati yusinni lam yashibi yace wa sha'iban naga wani mai hurhura ghayra mukhfil lil mashibi wanda ba mai koye hurhurarsa bane bada bil badwi bada fil badwi sai ya bayyana a kauye wa huwa fatiyusni yana matashi wato na karancin shekaru lam yashibi yace ko dai bai hurhura ba gashi da hurhura kuma baya koye hurhura amma da ya koma kauye sai gashi ya koma saurayi kwata kwata babu hurhura tare da shi kaga kina abu wannan hankali ba zai dauka ba ash-sha'ib anan hahuna yace mazijul labani me kada nono shine ake kira ash-sha'ib idan aka ce al-mashib al-labnul mamzuj nono wanda yake kadadde wa yuqalu mashibun wa mashubun nono wanda yake kadadde kaga in kace wa sha'iban naga wani mai kada nono ghayra mukhfil lil mashibi ba mai koye nonon da ya kada badafil badwi ya bayyana a kauye wa huwa fatiyusni yana matashi wanda yake mai karancin shekaru lam yashibi wato bai hurhura ba wannan kenan ma'ana za ta iya tafiya wa murda'an bi libanin lam yafufamuhu ra'aytuhu fi shijarin bayyinis sababi wa murda'an yace na ga wani yaro da ake shayar da shi bi libanin wato da nono lam yafufamuhu bakinsa bai taba yin magana ba ma'ana kalima ɗaya bai taba yi ba yaro ne jinjiri ana shayar da shi yace amma ra'aytuhu na gan shi fi shijarin game da wata jayayya bayyinin sababi yana mai bayyana dalili da sababi yaro ne fa ana shayar da shi kuma bai taba yin magana bai fara magana ba amma yace kuma na gan shi da ido na yana mai bayyana sababi game da wata jayayya wani rikici da ake lafazin ash-shijar anan me yake nihi al-muhaffa ma'ana abinda aka dan zagaye kenan akan raƙumi inda in mace ta shiga sai a dan zagaye an gane ko domin a sitirce ta shine yace malam ta kun muzallala matukar ba a yi mata rumfa ba fa in zullilat in ku an yi mata rumfa fa huwa al-haudaj ya zama haudaj kenan shine ma'ana yace wa sabab abinda ake nihi da sabab anan yace al-habl wato ita ce igiya ga yayin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fal yamdud bi sababin ila as-sama'i bi sababin shine aibi habli ila as-sama'i yace man kana yuzunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah fal yamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqba fal yanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yajiz kaga in kace wa murda'an naga yaro bi libanin naga yaro wanda ake shayar da shi lam yafufamuhu wanda bakinsa bai fara magana ba ra'aytuhu fi shijarin na ganshi a cikin kenan darbuka bayyinin sababi mabayyani igiya kenan wannan ma'ana a bayyana take amma in ka ce ra'aituhu na ganshi fi shijari game da wani rikici bayyana sababi yana ne bayyana sababi to wannan kuma abu ne wanda hankali ba zai dauka ba tunda yaro ne karami ana shayar da shi ko magana bai fara ba ina shi ina bayyana sababi وزاري أن ذرتنا حتى إذا حسدت صارت غبيرا أيهواها أخبربي يتي وزاري أن ذرتنا ناغا ونمي شوك داوا حتى إذا حسدت إذن أن جربي ونن داوا صارت غبيرا واتو سيت زما غبيرا أنغانيكو إذن صارت غبيرا wato sai ta zamanto gubaira ya hawaha akud darabi wanda ma'abucin mayi ya hawaha yana santa lafazin gubaira ita ce abinda ake shakawa na kayan mayi kamar misali irin su wiwi irin su zakami da sauransu an gane ku shine ake kira albanji abinda ake shakawa ake sha na taba da sauransu kayan mayi to yaya za a yi dawa ce aka shuka kuma an wayi gari ta koma wato zakami ko kuma ta koma wiwi shine sai yace al-gubaira anan al-muskiru al-muttakhazu min az-zurra wato ita ce giya wadda take ta dawa ita ce ake kira gubaira an gane ku kenan in akan wannan ma'ana ne kenan ma'ana ta tafi daidai wazari an naga wani manu wazari an zurratan naga wani manomi da ya shuka dawa hatta iza husidat lokacin da aka girbe ta saratu gubaira sai ta zamanto irin giya wadda take ta dawa ya hawaha akud darabi wanda ma'abucin maye wato yake kaunarta kenan kaga wannan ma'ana za ta tafi amma in aka ce saratu gubaira ta zamanto irin ta ba wiwi kenan wannan kuma ma'ana ba za ta tafi ba tunda shi dawa ya shuka to ya za a yi kuma a wayi gari ta canza ta koma wannan warakiban wa huwa maglulun ala farasin qad gulla ayban wa ma yanfaku an khababi yace warakiban naga wani mahayi wa huwa maglulun wato an kukunce shi ala farasi warakiban wa huwa maglulun ala farasin na ga wani mahayi ala farasin a bisa doki wa huwa maglulun wato an kukunce hannuwansa ma'ana an hada hannun zuwa wuya kad gulla aidan yace an daure wa ma yanfaku an khababi amma fa bai gushe ba game da sassaka sai sauri yake ta yaya mutum an hada hannu zuwa wuya a cikin kukumi an daure kuma a ce gashi akan doki yana sassaka abu ne wanda ba zai yi ba lafazin al-maglul anan hahuna yace al-adshan wanda yake mai tsananin kishirwa akan fada gulla ay abisha ga yacan yake cewa watruwi ruwayatuhu gullati in aka ce gulla shine tsananin kishirwa kaga in kace warakiban naga wani mahayi ala farasin a bisa doki wa huwa maglul yana mai tsananin kishirwa kad gulla aidan wato yaji kishirwa dada kuma wa ma yanfaku an khababi bai gushe ba game da sassaka wannan ma'ana za ta iya tafiya wa zayadin ulukin yaqtadu rahilatan musta'jilan wa huwa ma'surun aku kurabi wa zayadin yace naga wani ma'abucin hannu ulukin hannu wanda yake sakekke ya kata durashilatan yana jinye da wata taguwa musta'jilan yana mai gaggauta ta wa hawa ma'asurun kuma haya alhali kuma yana daure aku kurabi ma'abucin wato bakin ciki da damuwa yaya za a yi kishiyar juna ce ya ce hannu a sake kuma ya ce wa huwa ma'asur kuma gashi a daure kuma yana janye da wata taguwa yana mai gaggauta ta kaga wanda aka daure hannuwansa ta mi da mi zai ja taguwa lafazin al-ma'asur anan ma'anarsa yace allazi yajidul usar wa huwa wahtibasul bawli wato shine wato matsuwa ta fitsari, ma'ana mutumin da bawali ya matso shi shine ake kira ma'suwa. To in akan wannan ma'ana ce, kenan za ta iya tafiya wa zayidin ulkin, na ga wani ma'agucin hannu sakekke ya kata durahilatan, yana janye da wata taguwa musta'ajilan, yana mai gaggauta ta, wa hawa ma'surun, ma'ana bawali ya matso shi a kukurali, yana ma'agucin kunci da damuwa. Wajalisan mashiyan tahawi madiyatuhu bihi wa ma fil ladhi awrattu min riyabi, yace wajalisan, na ga wani wanda yake mazauni, mashiyan kuma mai tafiya, na ga wani zaunanne mashiyan kuma mai tafiya, tahawi madiyatuhu, yace taguwarsa tana gaggawa da shi, wa ma fil ladhi awrattu min riyabi, yace a cikin abin da nazo da shi babu wani shakka. Kaga wannan shi ma kishiyar juna ne, a ce yana zaune kuma a ce yana tafiya. Aljalis anan me yake nufi? Al'ati na shida, mutumin da yake zoma tudu. Walmashi anan allazi kasurat mashiyatuhu, mutumin da kankanan dabobinsa suka yawaita. Wa alaihi fassara ba'dhum qawluhu ta'ala animshu ka'annahu du'a'un lahum bi kasratil mashiya wan nama'i wal baraka. Kaga in kace wajalisan, na ga wani mazauni mashiyan mai garken dabobi, ta hawi madiyatuhu, taguwarsa tana gaggawa bihi da shi, wa ma fil ladhi awrattu min riyabi, a cikin abin da nazo da shi babu wata shakka. To wannan ma'ana za ta tafi. Wahaikan ajzamal kaffaini za kharasin fa in ajibtum fa kam fil khaliqi min ajabi, yace wahaikan, na ga wani masaki ajzamal kaffaini mai yankakken hannuwa, za ka rasin kuma ma'abucin bebantaka, fa ina ajibtum, yace in har kun yi mamaki, fa kam fil khalqi min ajabi, abun mamaki nawa ke akwai game da halitta. Masaki ne kuma tafin hannun shi gaba ɗaya a yanki, wanda babu tafin hannu ya za a yi saka. Alha'iq hahuna yace allazi idza masha harraka mankibaihi wa fajaja baina rukubatayhi, abin da yake nihi da ha'iq, mutumin da in yayi tafiya sai ya jijjiga kafadunsa, ya ware kafafuwansa, cinyoyin shi, shine ake kira da ha'iq, ba masaki ba yake nihi. Kaga kenan anan yanke tafukan hannu baya hana mutum ya jijjiga kafadunsa ko kuma ya ware tsakanin cinyoyinsa. Wa za shafa'in kasadri rumhi qamatuhu sadabtuhu bi mina yashku min alhadabi, yace wa za shafa'in, ga wani ma'abucin miƙewa tsaye ke cak, yace karumhin kasadri rumhi qamatuhu, yadda kasanguran mashi wato haka tsayuwar shi take a miƙe ke zat, yace sadabtuhu bi mina, na hadu da shi a mina, yashku min alhadabi, wato yana kukan gantsarwa. Kawai da ya same shi a mina sai gashi yana kukan gantsarwa, kuma alhali gashi a miƙe yake yadda kasanguran mashi. Lafazin alhadab anan me yake nihi? Martafa min al-ardi, abin da ya daukaka wato na tudu. Tudu shine ake kira hadab, ga ya can kenan wa hum min kulli hadabin yansilu, kenan sadamtuhu, na hadu da shi bi mina a mina, yashku min alhadabi, yana kukan hawan tudu. Wannan ma'ana za ta tafi daidai. Wasa'iyan fi masarratil anami ra ifrahahum ma saman kadhulmi wal kadhibi, yace wasa'iyan, na ga wani mai kai kawo fi masarratil anami, game da abin da zai faranta ma jama'a zuciya, yara ifrahahum ma saman, yana ganin cewa faranta musu zuciya daukan zunubi ne, ka zulmi wal kadhibi, tamkar zalunci ne da ƙarya. Kuma shi yana kai kawo game da faranta ma jama'a, kuma yana ganin cewa faranta ma jama'a zuciya wato laifi ne, tamkar zalunci da ƙarya. Ifrahahum anan me yake nihi? Isqalahum bidai, nauyaya su da bashi, kenan nauyaya mutane da bashi, wannan zalunci ne kuma ƙarya ce, kamar laifi ne kamar ƙarya. Wa mugraman bi munajatir rijali lahu wa ma lahu fi hadisi lakalqi min arabi, wa mugraman, yace naga wani mai tsananin bege bi munajatir rijali game da ganawa ta mazaje lahu gare shi yace amma wa ma lahu fi hadisil kalbi min arabi alhali bashi da wata bukata game da zancen jama'a kuma gashi wai yana bege game da jama'a mazaje su zo su gana da shi kuma a ce bashi da bukata kuma game da zancen jama'a kaga ya zama kishiyar juna anan al-khalq abin da yake ni wato al-kazib ita ce ƙarya wa minhu qawluhu ta'ala in hadha illa khuluqul awwali kaga in ka dauke shi wa mukraman naga wani mai matukar bege bi munajatir rijali lahu game da ganawar mazaje da shi wa ma lahu wanda bashi da min arabin wato wata bukata fi hadisil khalqi game da zance na ƙarya kinan ma'ana za ta tafi amma in ka ce fi hadisul kalqi game da zance na halittu to wannan kuma ma'ana ba za ta tafi ba wazazima min wafat bil ahadi zimmatuhu walazima malahu fi madhhabil arabi yace wazazima min naga wani ma'abucin alkawali wafat bil ahadi zimmatuhu wanda alkawalin sa ya cika amma walazima malahu ba shi da alkawali fi madhhabil arabi wato a hanya ta larabawa shi ba shi da alkawali to yaya za a ce ma'abucin alkawali kuma alkawali ya cika alkawalinsa ya cika kuma a ce kuma ba shi da alkawali kenan ya zama kishiyar juna shi ne yace azzimamu tsani jam'u zimma wa hiya albi'rul qalilatul ma rijiya wadda take mai karancin ruwa ita ce ake nihi da wato zimam kaga in ka ce wala zimama lahu ba shi da wata rijiya fi mazhabil arabi wato a hanya ta larabawa na shi ne cewa ana bil mazhabi al maslak ay malahu abarun qalilatul ma'i fil badwi ba shi da rijiya mai karancin ruwa a kauye to wannan ma'ana ta tafi wa zazimamin naga wani ma'abucin alkawali wa fatbil ahad zimmatuhu wanda alkawalin sa ya cika wala zimama lahu ba shi da rijiya fi mazhabil arabi a hanya ta larabawa ma'ana a kauye ba shi da rijiya kenan wannan ma'ana ce a bayyane dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك